addu'o'i da ake turawa ko ta waya ko ta test a ce ka tsalla raka'a kaza ko kai kaza, galibi za a ga cewa wasu suna da asali a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai dai kawai abin ya zama wani hadisin ko bai inganta ba. Amma abin da malamai suka ce shine duk abin da za a ce kai in dai bin Allah ne, wanda falala ce aka ce kayi kaza ko da hadisin bai inganta ba, to ranar alkiyama Allah zai baka wannan sakamakon abu, wanda haka Nawawi ya kawo a cikin azkar. Saboda haka mutane da ake son dama a kwadaitar da aikin alkhairi, a yawaita karanta alkurani, ko kai nafila kaza, ko to wani idan ka in ba cewa kai yayi kaza ba, to shi ba zai tsayaye ba. To sai ga aka san mutane sai su dauko irin wannan hadisin, sai wanda ya salla raka'a 10 yau zaka karanta kaza, bayan salla ka karanta sunan Allah kaza, in kai Allah zai ma kaza. Wannan duk wani yakan zo a hadisai, wannan abu ne mai kyau a musulunci. Sai dai kawai umannin ya zama dai ya dace da bin Allah da bin manzon Allah, domin Annabi cayi li salli ahadukum nishadan, yan ku yi ta sallah iya nishadin sa, kuma ayi kokari a dinga kwadaitar da mutane har bayan Ramadanu.